wata sanarwa da kakakin rundunar kasashen yankin tafkin Chadin Colonel Timothy Antiga ya sanya wa hannu ta ce Dakarun sun halaka mutum na uku mafi girman mukami a kungiyar ta AF wato ISWAP ta Afrika ta Yamma da ake kira Amir Khalifa Umar. Wannan ya biyo bayan wani mummunan farmaki ta sama da Dakarun suka kai a shekaran jiya a wani yanki da ake kira Tumbin Sabon. Rundunar Dakarun kasashen yankin tafkin Chadin ta ce Amir Khalifa Umar na daga cikin manyan komandoji masu tasirin gaske a wannan kungiya wacce ke ikirarin jihadi da kuma ake nema ruwa a jallo, kasancewarsa kuma shine alƙalin alƙalan kungiyar ta ISWAP. In za a iya tunawa a ƴan kwanakin nan dai daga nan ɓangaren Najeriya, sai da jiragen yakin Najeriya su ma suka yi ta ruwan wuta a zirin yankin tafkin Chadin.
Operation Rattlesnake was specifically initiated to target some Boko Haram locations.
Kakakin hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodo Ibikunle da Ramola, ke mani karin bayani dangane da munanan farmakin nan mai take Operation Rattlesnake da suka sake kaddamarwa akan sansunanin mayakan Boko Haram da IS a zirin yankin tafkin Chadi. An cimma nasarori sosai akan sansunoni da wuraren taruka da ma an aje kayayyakin Boko Haram duk mun rurrusa su a garin Malema, Farisu, Bula Kurege, Kekewa, a Koleram. Akwai inda manyan komandojin Boko Haram suka tattaru suna taro, inda jiragen yaƙin Musa ta kone su kurmus. Haka nan a Tumbin Rego da kuma Kirta Wulgo da ke zirin tafkin Chadi, wanda hakan ya jaza musu koma baya nesa ba kusa ba. Kuma a halin yanzu mun hana ƴan ta'addan ƴancin walwala.
Deny them freedom of action as they would like.
Rundunar kasashen tafkin Chadin dai a bayan nan na ci gaba da samun gagarumin nasara tun bayan da aka tada sabon komanda wato Major General Ibrahim Manu Yusuf. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.